Taron wanda babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya, Lieutenant General Tukur Yusufu Burata ke jagoranta, ya tabo irin manakisar da wasu marasa kishin kasa ke shiryawa Najeriya.
We have information of subversive motives by some unpatriotic groups aided by foreign conspirators to scuttle the peaceful conduct of the 2019 general elections.
General Tukur Burata ya ce sun sami bayanan sirri akan irin magarkashiyar da wasu marasa kishin kasa ke kitsawa tare da taimakon wasu kasashen waje don kawo cikas wurin gudanar da babban zabe da za a yi nan da 'yan kwanaki. Saboda haka muna gargadi ga waɗannan masu kasasaba da su sanifa cewar sojojin Najeriya za su yi aiki kafada da kafada da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro don tabbatar da 'yan ƙasa sun yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. General Buratai kazalika ya yi hannunka mai sanda ga haramtacciyar ƙungiyar 'yan awaren ƙabilar Ibo da ke rajin neman kafa ƙasar Biafra.
The activities of the outlawed indigenous people of Biafra.
Aikace-aikacen 'yan awaren IPOP na son farfadowa, suna kuma son kawo cikas ga zaben shekarar nan da za a yi nan da 'yan kwanaki. Dole ne a ja musu burki ba tare da ɓata lokaci ba. Babban hafsan sojojin Najeriya kazalika ya gargaɗi dakarun da su guji yin katsalandan a zaben da za a gudanar nan da 'yan kwanakin.
All Nigerian army personnel must remain neutral, non-partisan.
Akwai bukatar sojoji su guji shiga harkokin siyasa a dukkanin al'amuransu. Bari in jaddada muku cewar ba za mu amince ko kaɗan ba da duk wani matakin da komandojinmu za su ɗauka ko kuma suke ɗauka. Da hakan zai zame silar taimakawa wani ɗan takara, jam'iyyar siyasa, ƙabila ko wani addini. Wannan kuma ya kunshi karɓan wani abin hasafi kai tsaye ko a fakaici daga hannun 'yan siyasa a hukumance ko akasin haka. Manyan komandojinmu dole ku gargaɗi mayakan da ke ƙarƙashinku da su yi aiki tukuru ba tare da sun kauce daga tanaje-tanajen aikin gidan soja ba. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.